This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan safiya da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Laraba 24 ga watan Janairu shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su da kan labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya bayyana cewa Amurka ta kudura aniyar karfafa hulɗar kawance a fadin nahiyar Afirka, kuma tana ci gaba da ganin kasashen Afirka a matsayin masu jagoranta wajen tunkarar batutuwan da suka shafi duniya. Isra'ila ta bada rahoton cewa an kashe mata sojoji 24 a zirin Gaza, ɗaya daga cikin ranaku mafi muni da sojojin Isra'ila suka gani jiya Talata tun bayan kaddamar da yakin kawar da kungiyar mayakan Hamas. Jirgin saman sojan Amurka ya kai hari kan mayakan da ke samun goyon bayan Iran a Iraki a matsayin martani kan jerin hare-haren da aka kai wa sojojin Amurka da na hadaka a ƴan kwanakin nan.
To Allah ya kyauta, kanan labaran kenan aka saurara. Kamar yadda aka ji a cikin kanan labaran, shugaban Najeriya ya tattauna da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. To ko me Najeriya za ta mura ga wannan tattaunawar?
Ita Amurka ta nuna cewa tana da sha'awar taimakawa Najeriya da zamana an bunƙasa masana'antun da za su dinga yin magunguna da su a nan Najeriya.
To daga nan za mu kawo muku shirin baki mai yanka wuya, wanda a yau zai duba dambarwa tsakanin shugabannin jihohi da masu sarauta gargajiya da Murtala Faruk Sanin ne ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya bayyana cewa Amurka ta kudura aniyar karfafa hulɗar kawance a fadin nahiyar Afirka, kuma tana ci gaba da ganin kasashen Afirka a matsayin masu jagoranta wajen tunkarar batutuwan da suka shafi kasashen duniya. Amurka ta kudura aniyar ci gaba da zama babbar kasar kawance ta fannin tsaro ga Najeriya, a cewar Blinken a birnin tarayya Abuja a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Maitama Tugga. Kafin ya tashi zuwa Lagos da yammacin jiya Talata, Blinken ya gana da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da Tugga, inda suka tattauna kan batun tsaron yankin bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a wasu kasashen yammacin Afirka. Muna matakar godewa Najeriya a matsayinta na kasar da ke jagoranta kungiyar ECOWAS a kokarin da take yi na maida Nijar kan tsarin demokradiyya bayan da aka fuskanci kalubale, a cewar Blinken da yake magana akan kungiyar ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka. Najeriya dai ita ce kasa mafi yawan al'umma da karfin tattalin arziki a yankin kudu da hamadar Sahara, kuma ita ce kasar da ke kan gaba a fannin siyasa, tattalin arziki da karfin soja a kungiyar kasashen. A jiya Talata, Isra'ila ta bada rahoton cewa an kashe mata sojoji 24 a zirin Gaza, ɗaya daga cikin ranaku mafi muni da sojojin Isra'ila suka gani tun bayan kaddamar da yakin kawar da kungiyar mayakan Hamas. Kakakin rundunar sojan Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya shaidawa manema labarai cewa 21 daga cikin sojojin na shirin rusa wasu gine-gine biyu da ababen fashewa a ranar Litinin, yayin da wani dan kungiyar Hamas ya harba makaman ruka kan wata tanka da ke kusa, lamarin da ya saba mabaman da ke cikin gine-ginen suka tashi suka kuma ruguzo kan sojojin. Sauran sojojin na Isra'ila uku kuma a wani hari na daban aka kashe su. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce rundunar sojan kasar ta fara bincike kan mummunan lamarin. Jirgin saman sojan Amurka ya kai hari kan mayakan da ke samun goyon bayan Iran a Iraki a matsayin martani kan jerin hare-haren da aka kai wa sojojin Amurka da na sojojin hadaka a yan kwanakin nan. Jama'an Amurka sun ci hare-haren ta sama da aka kai da safiyar yau Laraba sun auna wasu cibiyoyi uku a yammacin Iraki da kungiyoyin Kataib Hezbollah da wasu masu samun goyon bayan Iran suka yi amfani da su. Hare-haren sun shafi shalkwatar Kataib Hezbollah da wurin ajiyar su da wuraren horar da makaman ruka da makami mai linzami da na UAV a cewar wata sanarwa daga rundunar sojan Amurka ta tsakiya wacce ke kula da sojojin Amurka a yankin. A gefe guda kuma sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi gargadin cewa Washington bata yanke hukunci kan ba za a kai karin hare-hare ba idan ta kama. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To ina jima kaɗan barin bar sake da labarai kafin nan a ziyara aiki zuwa kasashen yammacin Afirka hudu da sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ke yi. A jiya Talata ne ya tattauna da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu inda Amurka ta yi alkawarin tallafawa Najeriya a fannonin kiwon lafiya da tsaro da noma domin samar da ayyukan yi ga matasa. Daga Abuja ga rahoton wakilin Umar Faruk Musa.
Kasar Amurka ta tabbatar wa Najeriya cewa za ta ba ta tallafi na musamman akan fannonin da suka shafi sha'anin noma da kuma yaki da ta'addanci ta hanyar bada horo da kuma bayanan sirri ga jami'an tsaro da sauran dakaru na yaki da ta'addanci a Najeriya da kuma tabbatar da ta bada gudunmuwa da za a kafa kamfanonin da za su kirkiro magunguna da sarrafa magunguna a cikin Najeriya ta yadda al'amuran kiwon lafiya za su ingantu su kuma bada walwala ga 'yan Najeriya ta fannoni daban-daban. Mr. Anthony Blinken ya kuma tabbatar wa shugaba Bola Ahmed Tinubu cewa ƙasar Amurka a shirye take a kowane lokaci ta bar Najeriya dukkan gudunmuwar da za ta dace domin samun nasarorin da ake na girka demokradiyya a ƙasashen Afirka daban-daban. Magana ƙasar Niger da yankin Gaza da sun taso a wurin wannan ganawar inda Najeriya da Amurka suka gamsu cewa akwai muhimmancin a kafa ƙasashe guda biyu a yankin Isra'ila wato bangaren Isra'ila da kuma Palestine wanda shine hanya mafita da zai kawo ƙarshe wa wannan rigingimu da tashin hankali da ake ci gaba da tafkawa a wannan yanki na zirin Gaza. Ga ƙarin haske a tattauna da nayi da ministan huɗa da ƙasashe wajen na Najeriya ambassador Yusuf Tuga.
An tattauna abubuwa da dama a dangane da kawancin da ke tsakanin Najeriya da Amurka. Akwai maganan abinci da tabbatar da yalwan abinci da amfanin noma, akwai maganan magunguna misali irin na malaria da sauransu wanda kusan ita Amurka ta nuna cewa tana da sha'awar taimakawa Najeriya da zamana an bunƙasa masana'antun da za su dinga yin magunguna da su a nan Najeriya da kuma maganganu da suka shafi tsaro a cikin Najeriya da yankin da kuma cinikayya tsakanin Najeriya da Amurka.
Akwai yiwuwar Amurka za ta ba Najeriya goyon baya domin ta zama mamba a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda na san shine a cikin abubuwan da aka tattauna tsakanin Blinken da Tinubu?
Ba shakka shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kawo wannan magana ya nuna sha'awar Najeriya wajen samun goyon bayan Amurka domin shiga Majalisar Ɗinkin Duniya wato abin da ake kira Security Council ko kusan kamar majalisa ta tsaro kenan na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda uku da 15 ne a ciki. Sannan biyar kuma kujeru ne na dindindin ya kamata a ce Najeriya tana cikin wannan matsayin ta na kafar da take kowace yawan al'umma a Afirka banda ga kuma da girman tattalin arziki wato kusan an ce kashi 60 bisa 100 na al'amuran da ake tattaunawa a cikin wannan majalisa ta UN Security Council sun shafi Afirka ne. To kaga ko bai kamata ana tattauna abin da ya shafi Afirka alhali kuma Afirka ba ta da kyakkyawan wakilci a cikin wannan majalisa musamman kuma wakilci daga kasar da ta kowace yawan al'umma a Afirka. Sannan kuma akwai magana da shugaba Tinubu ya sake kawowa na zancen abin da ake kira G20, wato kungiya na kasashe 20 da suka kafa kowane kasashe girman tattalin arziki. Najeriya ta kowace kasa girman tattalin arziki a Afirka, amma ba ta cikin wannan kungiya, alhali kuwa Afirka ta Kudu tana ciki. Sannan kuma a kwana-kwanan nan ma an sa AU, wato African Union, a cikin wannan kungiya. Saboda haka ya kamata Najeriya ta shiga, kuma a dukkan wannan shawarwari guda biyu shi sakatare Blinken ya nuna goyon bayan Amurka da taimakawa Najeriya ta cimma burinta.
Ambassador Yusuf Tuga kenan, ministan hudar kasashe wajen na Najeriya, a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan kasa sun sa ido su ga irin yadda za a aiwatar da waɗannan alƙawura ko kuma albishir da ƙasar Amurka ta yi wa Najeriya. Ganin a baya an sha irin waɗannan taruka tare da alƙawura ba tare da an gani a ƙas ba. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, a gida Umar Faruk Musa, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Amurka da manyan kasashe kawancenta sun gudanar da wani taro ta bidiyo na kungiyar tuntuɓar tsaron Ukraine. Akwai abubuwa da yawa da suka wakana a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Talata, musamman saboda Kiev ta riga ta san cewa za a kammala taron ba tare da wata sanarwar ƙarin tallafin soja daga Washington ba. Ga Hawa Sharif da fassarar rahoton Jeff Seldon, wakilin muryar Amurka daga Pentagon.
Kasashe sama da 50 ne za su halarci taron da za a gudanar ta yanar gizo da sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin zai jagoranta daga gidan shi, a yayin da yake ci gaba da samun sauki daga aikin tiyatar da aka yi masa. Mataimakin sakataren yada labaran Pentagon Sabrina Singh ta ce,
"This meeting is just another opportunity to convene and to also talk through exactly what Ukraine needs."
Wannan taron wata dama ce ta haduwa domin tattauna ainihin bukatun Ukraine. To, amma ta ce kasancewar har yanzu 'yan majalisar wakilan Amurka ba su tabbatar da kudirin dokar da zai amince da karin tallafi ga Ukraine ba, ya rage ga sauran kasashe su taimaka wa Kiev da alborusai da makaman artillery da sauran makaman kare sararin samaniya.
"Even though we aren't able to provide security assistance right now, our partners are continuing to do that."
Yadda shike a yanzu mun gaza samar da wani tallafin tsaro a halin yanzu. Abokan hulɗarmu na ci gaba da yin hakan. Yadda shike dai fadar White House ta damu idan 'yan majalisar dokokin suka gaza amincewa da ƙarin tallafi ga Ukraine a nan ba da jimawa ba, tallafi ga Ukraine na iya bushewa. John Kirby na majalisar tsaron ƙasa ya ce,
"It's entirely possible we should expect that some of our allies and partners might have to make different decisions."
Gaba ɗaya abu ne mai yiwuwa mu fita da zaton ganin wasu daga cikin ƙawayenmu da abokan hulɗa su sauya shawara idan suka ga shugabannin Amurka sun fara sanya a nan da can. Ko su ga Amurka na ji a baya a taimakon da take mai Ukraine.
"Ukrainian commanders, I believe, can be forgiven right now."
Ce, "Na imani dole ne a ɗauki uzurin kwamandojin Ukraine a halin yanzu na irin tsauraran matakan da suke ɗauka a kan irin makaman da suke buƙatar faɗaɗawa da irin makaman da za su harba da makamai masu linzami da za su yi amfani da su, saboda ba su sarar da za su samu wasu ƙarin makaman ba." Kirby ya ce hakan ya yi hannun riga da Rasha, wadda ke ci gaba da samun goyon baya da kayan aiki daga Iran da Koriya ta Arewa.
Tsohuwar gwamnar jihar South Carolina Nikki Haley ta sha alwashin ci gaba da neman takara a zaben faddaɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican, bayan da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya lashe zaben faddagwani na jam'iyyar a jihar New Hampshire. Trump ya samu kusan kashi 54 cikin 100 na kuri'un da aka kada, idan aka kwatanta da Haley wacce ta sami kashi 45 cikin 100, yayin da aka kirga kashi 56 cikin 100 na kuri'un. Wannan ya isa sa a ce Trump ne ya yi nasara a zaben. Wannan dai shi ne karo na biyu da Trump ya samu nasara, biyu bayan nasarar da ya samu a jam'iyyar a makon da ya gabata a jihar Iowa, yayin da yake neman sake tsayawa takara da shugaba Joe Biden a watan Nuwamba.
Madam Dauda kenan ta kama labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla masu sauraro shirin da yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 sai kuma kira zuwa 1030 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a Niger za ku yi sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM. Ba haka ga lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Takun zaka tsakanin zababbun shugabannin gwamnatoci da sarakunan gargajiya da ke da alaka da siyasa ya sake tasowa a arewacin Najeriya bayan kammala dambarwar babban zaben shekara ta 2023. Assalamu alaikum. Takaddama tsakanin gwamnonin farar hula da kuma sarakunan gargajiya da ke da alaka da siyasa ba sabon abu bane musamman a arewacin Najeriya, inda daga ƙarshe ma yakan haddasa sauke wasu sarakuna daga mukamansu, lamarin da ba kasafai yakan faru a kudancin ƙasar ba. Tarihi ya nuna cewa a 'yan shekarun baya-bayan nan an tuɗe raunin sarakuna da dama sakamakon takaddamar da ta taso tsakanin su da gwamnonin jihohinsu. Mafi shahara daga cikin alƙaluman dai su ne sarkin musulmi na Sokoto Alhaji Ibrahim da Suki a shekarar 1996 da ake alaƙantawa da takaddama da gwamnatin mulkin soji ta wannan lokaci a ƙarƙashin Janar Sani Abacha, da sarkin Gwandu Alhaji Mustapha Haruna Jakolo wanda ake zargin an cire shi a shekara ta 2005 saboda takaddama da gwamnatin jihar Kebbi na lokacin Muhammad Adamu Aliyu, da kuma sarkin Kano Muhammadu Sanusi wanda tsohon gwamnatin jihar Abdullahi Umar Ganduje ya sauke sakamakon rashin jituwa da ta shiga tsakaninsu. A yayin da manazarta suka dade suna zargin sarakuna a arewacin Najeriya da tsoma kansu dumu-dumu a cikin harkokin siyasa, haka kuma suna zargin gwamnoni su kuma da nuna izza da karfi wajen ganin bayan kowane basarake da ya kokarin gittawa a gaban su. Kamar yadda aka al'adanta a bayan kowane zabe a wannan karon malamarin ya soma tasowa, inda yanzu haka wasu sarakuna suka rasa mukamansu a jihar Kogi, yayin da wasu da dama kuma a jihar Sokoto suke zaman jiran makomarsu. Rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin jihar Sokoto a ƙarƙashin gwamna Ahmed Aliyu ta kafa wani kwamiti domin binciken wasu sarakuna har 15, ciki har da manyan 'yan majalisar sarkin musulmi bisa zargin alaƙanta kansu da taimakawa gwamnatin PDP da ta gabata ta Aminu Waziri Tambuwal a lokacin zaɓen da ya gabata. Sarakuna hudu daga cikinsu da duk 'yan majalisar sarkin musulmi ne, kuma suna cikin masu naɗin sarkin musulmin da suka hada da sarkin yaƙin Binji Alhaji Kabir Usman, da sarkin Kabin Yabo Muhammad Mai Turare na biyu, Baradin Wamako Alhaji Barade Audi, da sa'in Kilgori Dr. Jaɓi Muhammad Kilgori. Sai sauran sarakunan da akasarin su uwayen ƙasa ne da ke cikin binciken su ne sarkin Gobir na Isa, da sarkin yaƙin Gagi, da marafan Alkamu, da sarkin Yamman Dogon Daji, sai sarkin Gabas na Tulluwa, da sarkin Kudun Giyawa, da sarkin Yamman Unguwar Lalle, da sarkin Gobir na Asara, da sarkin Kebin Kebe, da sarkin Ratin Ilela, da kuma sarkin Yamman Kuci. Duk da yake sarakunan da lamarin ya shafa sun kiyarda a naɗi muryoyinsu, to amma wasu sun tabbatarwa da wakilin sashen Hausa cewa an gayyace su kuma sun karɓa gayyatar kwamitin, inda aka yi musu tambayoyi da dama da suka shafi alaƙar su da gwamnatin da ta gabata. To sai dai duk da sun ƙi su yi magana, kakakin jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Sokoto Hassan Sahadi Sanyin Nawal ya ce ana yi wa sarakunan bita da kulli ne saboda biyayyar su ga gwamnatin da ta gabata.
A da farko dai abin da za mu ce shi ne mu muna ɗaukar sarakuna a matsayin uwayen kowa, kuma ba mu tunanin akwai wani sarki wanda zai yi wata jam'iyya ko ya mara ma wani baya, domin sarki uba ne ga kowa, uba ne ga ɗan jam'iyyar APC, uba ne ga ɗan jam'iyyar PDP, uba ne ga ɗan jam'iyyar ABGA, da sauran dukkanin al'ummar da ke karkashin sa. Amma abinda zamu ce shine ba za mu yi mamaki idan aka kira su domin a ci mutuncin su ko a musguna musu, domin abinda kowa ya sani ne a Sakkwato tarihi ne yake kokarin maimaita kansa, domin a lokacin tsofar gwamnatin da shi Tambola ya gada, kai ka sani ni na sani kuma al'umma sun sani akwai sarakuna da yawa wanda aka ci mutuncin su, waɗansu aka sauke su ga kujerun su, waɗansu aka canza musu wurin aiki ƙasa da inda suke. Sai lokacin da gwamnatin mai girma Matawallin Sakkwato ta zo, da yake ta san darajar sarakuna, ta san mutuncin su, kuma ita ta ɗauke su a matsayin uwayen kowa. Don haka inda ke da wata matsalar da aka yi ba daidai ba, wannan gwamnatin ta zo ta gyara. Don haka mu abin da muke cewa shine ya kamata wannan gwamnati ta dauki darasi, ta dauki sarakuna a matsayin uwayen kowa. Sarakunan nan ba sarakuna ne waɗanda ya kamata a ce an ci mutuncin su ba saboda siyasa, domin mu a tunanin mu, mu dai a jam'iyyar PDP ba mu tunanin akwai wani sarki wanda yayi jam'iyyar APC ko yayi jam'iyyar PDP. Sabanin su da suke tunanin haka, mu mun dauke su a matsayin uwayen ƙasa, uwayen al'umma, kuma uwayen kowa, waɗanda idan matsala ta taso ko idan wata rigima ta taso, wurin su ake zuwa a nemi shawara, a nemi yadda za a warware matsaloli. Don haka mu abin da muke kira shine a tabbatar da wannan martaba ta sarakuna, musamman a wannan ƙasa ta Shehu Dan Hodiyo, a tabbatar da cewa an kiyaye ta. Domin mu abin da muke kallo, duk wanda ke kokarin cin mutuncin sarakuna ko musgura musu, to bai san darajar sarakuna ba, kuma bai ma kamata a ɗauke shi a matsayin ɗan asalin cibiyar daular Usmaniya ba, domin duk wanda ɗan asalin cibiyar daular Usmaniya, to bai kamata shi tunanin cin mutuncin sarakuna, cin mutuncin wayan ƙasa ba.
To amma kwamishinan watsa labarai na jihar ta Sakkwato Sambu Bello Danchadi bai yarda da zargin bita da kulle ba, inda ya ce gwamnati ta shiga binciken sarakunan ne sakamakon korafe-korafen da ta samu daga mutanen yankunan da suke mulki.
To ni dai abin da zan iya gaya maka, na farko dai ake kwamiti na gwamnati na kwamitin gwamnati na kai shi ba kwamitin jam'iyya ba, ko zaman da kwamitin ya yi ba ofis din jam'iyya ya zama ba, shi ma a shida memba ne kawai na main kwamiti. Wannan sub-committee ne kuma daga cikin 'yan kwamitin ma akwai hassara kuna a ciki, akwai ma'aikatan gwamnati, akwai kuma ma tsohon ma'aikata. Don haka wannan cewa kamar ana cin zarafin wanda ba sarake ko sarakuna, wannan zargi ne kawai ba gaskiya ba ne.
To amma kamar an ce an rubuta koke ne a kansu daga can yankunan da suke shugabanci, suna ganin kamar an sa mutane su rubuta na don ana son a yi bibiye su da manuhar da ake son a cimma a kansu.
To ina ganin wannan dukkan sarki ne kawai, a dai jira kwamiti shiga ma aiki ne, kuma kwamiti ina tsammanin babu hakika, babu shakka zai adalci ga dukkan abubuwan da zai gudana.
To me zaka ce akan korafin ita jam'iyyar PDP cewa tarihi na zai maimaita kanshi, saboda gwamnatin da Tambola ya gada ita ma ta yi haka nan ga wasu sarakuna, ta ce da wasu ta mai da wasu kuma ƙasa ga darajar da ta isko su akai?
To wannan duka dai zargi ne, wannan duka zargi ne. Gwamnati dai adalci za ta yi, gwamnati mai adalci ce, kuma ta yi adalci ga kowa, wannan shi ne hakikani.
To amma kamar yadda suka ce majalisar mai alfarma suke musulmi ita ce ke da haƙƙin yi musu horo ko da sun yi laifi, me za ka ce akan wannan?
To yanzu dai a jira har kwamiti shi gama aiki ne, ya ga abin da zai shafi.
Tun farkon hawan wannan gwamnati dai masu fashin baki da ma sauran jama'a suka yi ta bayyana hasashen takun saka da sarakunan gargajiya har zuwa koli, wato majalisar mai alfarma sarkin musulmi, lamarin da ya sa a lokacin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya yi tattaki zuwa Sakkwato domin kokarin kashe wutar rikicin.
Na kira shi gwamna akan koyaya zai yi kar ya bari baraka ya shiga tsakaninsa da senator Aliyu Magatakarda wa mako, kuma kar ya bari ya girmama sarki ya mutunta sarki don Sultan of Sokoto is an institution not only in northern Nigeria. Mu haɗa kai, abinda haɗin kai bai yi mana ba rashin haɗin kai ba zai taɓa ƙarshen mana ba. Ina godiya ga His Eminence shi shugaba ne ba a Sokoto ba, shi shugaba ne a Arewa, shi shugaba ne a Northwest. Muna girmama shi, muna martaba shi.
Da kuka ji a farko, yayin da aka soma binciken sarakuna a jihar Sokoto, a jihar Kogi kam tuni da wasu sarakunan suka rasa mukamansu, waɗanda su ma ake zargin sakamako ne na takaddamar da ta kunno kai tsakanin su da gwamnan jihar Yahaya Bello a lokacin gwagwarmayar zaben da ya gabata. Sarakunan da aka cire din sun hada da sarki mai daraja ta daya, wato sarkin Kwaton Karfe Alhaji Abdulrazak Isa Kwato, wanda aka tura gudun hijira a garin Rejau na jihar Niger, da sarkin Olu Magongo Sambola Ojao, wanda aka kai gudun hijira a garin Salka ta karamar hukumar Magama, sai kuma sarki Samuel Adayu Onimishi Obubanyi na Ihima, wanda shi kuma aka kai shi Doko ta karamar hukumar Labun a jihar Niger. Masana harkokin siyasa kamar Malam Dan Asabe, wani dan jarida kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum a jihar ta Kogin, sun alakanta lamarin da siyasar zaben gwamnan jihar Kogin da ya gudana a watan Nuwamban bara.
Abin da zan dangata shi kuma akwai alaka da siyasa. Kwanakin ba kamun zaben watan Nuwamban 11 na bara da aka yi zabe na gwamna a nan jihar Kogi, to da ainihin jam'iyyar SDP ta je campaign a nan ainihin masarautu uku nan da aka ciccire. Kuma Kwaton Karfe inda aka samu arangama tsakanin jam'iyya mai mulki APC da kuma jam'iyyar adawa ta SDP. To da yazo ya kare kanshi kuma ya nuna cewa bai da hannu a kisan ko kuma abin da lamarin bai faru, amma duk da haka gwamnati bata gamsuwa. Ina ɗaya daga cikin abin da gwamnati ta duba kenan, da ta duba sai ta ga hannun da sarkin ke ciki, ya kamata ce sarakunan gargajiya ba su sunduma siyasa ba.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Mustapha Nasiru Batsari, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla, a gaida dan mutan Sanyinna da wannan, ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takeice.
A takaice, a jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya bayyana cewa Amurka ta kudura aniyar karfafa hulɗar kawance a fadin nahiyar Afirka, kuma tana ci gaba da ganin kasashen Afirka a matsayin masu jagoranta wajen tunkarar batutuwan da suka shafi kasashen duniya. Amurka ta kudura aniyar ci gaba da zama babbar kasar kawance ta fannin tsaro ga Najeriya, a cewar Blinken a birnin tarayya Abuja a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Maitama-Tugga. Kafin ya tashi zuwa Lagos da yammacin jiya Talata, Blinken ya gana da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da Tugga, inda suka tattauna kan batun tsaron yankin bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a wasu kasashen yammacin Afirka. A jiya Talata, Isra'ila ta bada rahoton cewa an kashe mata sojoji 24 a zirin Gaza, ɗaya daga cikin ranaku mafi muni da sojojin Isra'ila suka gani tun bayan kaddamar da yakin kawar da kungiyar mayakan Hamas. Kakakin rundunar sojan Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya shaidawa manema labarai cewa 21 daga cikin sojojin na shirin rusa wasu gine-gine biyu da ababen fashewa a ranar Litinin, yayin da wani dan kungiyar Hamas ya harba makamin roka akan wata tanka da ke kusa, lamarin da ya sa bumabuman da ke cikin gine-ginen suka tashi suka ruguzo kan sojojin.
To madalla, masu sauraro baki ɗaya abin da ya sa kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima ka inda hantsi za mu kawo muku maimaitin shirin. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a zo ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amara da Maryam Dauda ta yi na gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Charleston, Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya, na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.